أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا دوكنا ان وابا كده نوانا مكرنتا ميسونا نور العلم والهدى اوانا نغرينا نسلا وقودر زنفر استيت ناجيريا. Ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin Hamziyya na al-Imam Muhammad ibn Sa'id al-Busiri radiyallahu anhu, wanda kuma muna cikin inda ya fara muna magana akan zuwa ziyarar su a Madina wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wanda mun ji a halkamar ta gabata ya lissafa muna wuraren da suka sassauka a zan inda an ka tayin zango ma'ana akan hanya ta zuwa Makka. Bayan an zo Makka kuma aka ƙara aikin haji, to kuma ya ce sannan aka je kuma aka bi hanyar zuwa Madina. To shine bayan sun bi hanyar zuwa Madina, to yanzu zai muna magana bayan sun isa Madinar, abubuwan da yanayin da suke kallon ƙasar da kuma irin halin da sun ka shiga saboda gigicewa da ainihin haduwa da masoyi shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda zamu yi mata wannan baitin wanda mun ka tsagare shi, inda yake cewa fara'ayna ardal habibi yaghutu tarfa min hadiya wal la'u, wanda dan mu dora da shi din. Yake cewa da bayan mun isa Madina, wato an zo irin kamar dabda mai shiga Madina kenan, sai ce fara'ayna, sai muka hanga, ma'ana kamin a shiga cikin garin Madina kenan, an fahimta. To shine sai fara'ayna ardal habibi, sai muka ga ƙasar nan ta babban masoyi shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda adiyau haske, walla alau da kyalkyali, minha na ƙasar ta Madina, ya guddu darfa, yana rutsar da idanu, ma'ana shine saboda tsananin kyau da haske da suke kallo ga Madina. Ka san in ka kalli haske mai yawa, ko ba sai ka ji kamar idon kaza zai rushe ba ko ya dauke baka ido, to shine yake da min saboda tsananin kallon kyan Madina da haskenta, haka suke kallo. Saboda me? Saboda garin yana na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ka annal bayda min haythu ma qabalatil ayna rawdatun ganna'u, yace fa ka annal bayda, kai ka ce fili, wato shine filin da suke gani tunda kamai a shiga garin Madina ne, an fahimta. To yanayin da suke kallo yanzu duk sauran sararin watan hilin da yankin, misali gaba ɗaya wanda suke tsinkaya, ka san in ka tunkare gari misali ko ka tunkare wani abu kamin ka kai, amma da dan nisa tsakaninku, don dama kaga zaka ga yanayin hilin wurin, in ka kalla ku zaka ga ya kake ganin itatuwan wurin, ya kake ganin sauran abubuwan da a wajen. To shine kadan faka annal bayda, kai ka ci wannan filin, to min haythu ma qabadatil ayna, ta lokacin da ta huskanci ijiya, kamar rawdatun wani irin dausayi ne, ganna'u man'imci, wato shine wanda yake mai yawan tsire-tsire da ciyawoyi kala-kala da sauransu. Ka san in ka zo daji wanda akwai ni'ima, damshi, sanyi, akwai ciyawoyi kala-kala da ganyayyaki da sauran duka bishoyi dai kala-kala daban-daban, kowanne da irin kalan nashi hure daban, wani mai hure tsan fari, wani mai hure milik, wani mai hure irin jajjaja haka dai da sauransu, ko kaga sai ka ga wannan zai sha'awa. To shine yake kamanta ita Madina wannan farfaje hilin da suka gani na daji da akwai kamin su ida shiga garin. To wannan hilin da suke hangi ne, haka suke kallo ne kamar ka zo irin wuri wanda yake da irin wannan ni'imar din. To shine faka annal bayda, kai ka ce filin, wannan filin da akwai din min haythu ma qabalatil ayna, ta inda ta huskanci ijiyar mutun, kamar rawdatun dawsayi ne, ganna'u man'imci. Kuma in kuma ya zama min haythu ma qabalatil aynu, sai ya zama al-aynu ne da ce matsayin fa'ilin, ko sai ya zama min haisu ta inda ma qabalatil aynu, ijiya ta kuskanci wannan filin, ko malmakin a ce shi filin ya kuskanci ijiya, haka fasalar za ta zama ya an kama wannan aynun din rufu'a. Sannan ci gaba cewa waka annal biqa'a dharrat 'alayha tarafaiha mala'atun hamra'u, yace wa ka annal biqa'a, kai ka ce wuraren na Madina kamar dai mala'atun, wani mayafi ne wanda yake hamra'u ja, mato jan mayafi kenan, wanda zarrat darafaiha, wannan mayafin watan ta daura gefefukanta alaiha akan garin na Madina din. Wai mun ka ga kamar war kasan wani jan mayafi ne kikkiawa mai kyau a gefin Madinan, anka zagaye da shi ya to shine wai saboda tsananin kyau din, to shine waka annal biqa, kai ka ce wurare na Madina din waɗannan da muke kallo kamar mala'atun, wani mayafi ne hamra uja wanda zarrat alai zarrat darafaiha, wanda ita wannan mayafin ta daura gefefukanta alaiha akan wannan kasa ta Madina. Allah bar Allah kai mana arzikin zuwa wannan gari bi jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, kuma mu zo tare da maimaici da yawa. Waka annal arja'a yanshuru nashran miski fi hal janub wal jirbiya'u, yace waka annal arja'a, kai ka ce sasannin kasan Madina kamar wato sai akula ya kawo su can na su shi ne ke waka annal arja'a, kai ka ce sasannin kasan Madina kamar dai al janub watan aljanubu iskan kudu, waljirbiya'u da iskan arewa, to kamar dai waɗannan iskan su ne wanda yanshuru yake yaɗa nashirar almiski, kamshi irin na turaren almiski. Wai ma'ana ita Madinar ƙasar haka za ka ji ta kamar dai a ce iskan kudu da iskan arewa suna kaɗowa ne da kamshi irin na kamshin turaren almiski saboda daɗin yanayin nata. Allahu akbar, ka san in ka zo wurin da kake so, ka zo garin masoyi, ai ba za ka taba jin wani wuri wanda yake mai dadi kamar wannan gurin ba. To shine yake nufin cewa waka annal arja'a, kai ka ce sasannin watan kasar Madina kamar aljanubu iskan kudu wal jirbiya'u da iskan arewa, yanshuru yana yaɗa nashiral miski watan irin kamshin turan almiski ne fiye a cikin wannan kasa din, haka zaka ji wannan yanayi din, wanda kuma wata nusa yana zuwa da tanshuru mulmakin yin shuru din. Fa idha shimta aw shamamta ruba min laha minha barqun wa fa haki ba'u, yace fa idha shimta, idan ka kalli, ma'ana ka ga shine fa idha shimta, idan ka kalli sai ka kula nan gurin, sai ka ce fa idha shimta, idan ka kalli rubaha dausayin wannan kasar ta Madina, an fahimta ko kace je gawar kasar, ma'ana ruba din shine gurin da gashi yayi lebur, shi ba tudu ba kuma shi ba fari ba kuma ba duci ba, an fahimta kasa mai kyau da ilahiyya wurin, to shine ruba din. To shine fa idha shimta, idan ka kalli rubaha dausayin wannan kasa ta Madina, to sai ka ce la habarqun, sai ka ga wata walqiya ta bayyana, ma'ana haske da kyalli kenan na kyawun garin, shine laha barqun, sai ka ga hasken kamar walqiya ya bayyana min ha daga wannan kasa din. Sannan ausha mamta, ko kuma idan ka shaki rubaha wannan dausayi na kasan Madina, to faha kibau sai kamshin iccin kibau ya tashi min ha daga wannan kasa din, kaga kenan shi wannan ne shimta yana da alaka da mi, yana barqun yana kuma zuwa ga shimta din ne, shi kuma can kibau yana kuma zuwa ga shamamta. Zan maimaita fa idza shimta, idan ka kalli ko ka ga rubaha dausayin wannan kasa ta Madina, to sai ka ga la habarqun, walqiya mai haske ta bayyana min har daga wannan kasa ne saboda kyanta. Ausha mamta, ko kuma idan ka shaki rubaha dausayin nata, to wafaha kibau, sai kamshi irin na iccin kiba, turare ne ake amfani shi na wuta haka, faha kibau sai kamshin iccin watan irin na turaren kiba ya tashi min har daga wannan kasa din. Ayyanurin wa ayyarurin shahidina yawma abdallana laqiba baqubau, yace ayyanurin, kai wani irin haske ne, wa ayyanurin wani irin furi ne, furanni ne shahidina mun ka gani, yawma ranan nan da quba abdallana abdattil kibaba, tabbayyana da muna da kubbobin kofar masallaci, tabbayyana da kubbobin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lana gare mu. Wai ma'ana kai rannan wani irin kalar haske ne mun ka gani, wani irin kalolin furanni ne muka gani, ma'ana wai sha'awa yake nufi da shi ne kyau da so ka gani, shi ne ma'anar furannin. Randa quba, an sani quba ko gari ne ko wanda nan kusa da mil uku ne tsakanin su dai da Madina din, anan quba din mil uku ne tsakani din. to shine wanda kuma anan ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya gina masallacin nan masjidul quba ko wanda shine farkon masallaci a musulunci da aka gina a lokacin to shine yaka cewa wani irin wai ma'ana saboda girman abin ne ma ba haimi su to hasken da sun ha gani da kuma sha'awa kyau da sun ha gani shine shikine yake kamanta din cewa ayya nurin kai wani irin haske ne wa ayya nurin wani irin watan furanni ne shahidna mun ka gani yawma ranan da quba'u quba abdat tabayyanar da alqibaba qubbobin masallaci lana gare mu shine wannan masallacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da quba qarra min hadami wa farras dibari fadumu'i saylun wa sabri jufa'u Allahu akbar yace ai da mun ka ga wannan wuri mun ka zo yace kai qarra dam'i hawaye na sun yawaita sun kwarara kuma sun yi sanyi ka san mutum hawaye su zo kuma da sanyi to na farin ciki kenan to wai saboda tsananin murna da farin ciki sai ga hawaye suna ta zuba masa sanyi Allahu akbar shine qarra dam'i hawaye na sun kwararo da yawa kuma da sanyi min ha saboda ganin wannan watan mun ga wannan kubbobi na masallacin manzo sallama sannan wa farras dibari hakuri na sai ya gudu ya gushi daga gare ni haba sai ga shifadu mu'i hawaye na sailun sai ga suna ta kwarara wasabri hakuri na kuma jufa'u ya zamo watan kumfa wai ma'ana shine sai ya zamo hakuri na rana ya tafi ai ka san an ka ce ga ruwa misali suna gudu ko ai kumfa za ka gani sama ko to amma idan ruwan sun ka mi a gaske ciki ai ruwan su ne gaskiya ko to da sun wuce shi wannan kumfa homi kaga ba yake nan ba komai bane shi to yana rufe wai hakuri ne da nan ya bace ba abinda saboda hakuri ne da manzo Allah nan ya kare gashi ga manzo Allah ma an samu yanzu an samu kusanci amma ina kuka ake tai ba magana juriya da hakuri a ce a kasa zubar da hawaye a wurin Allah akbar saboda tsananin soyayya to shine qarra dam'i hawaye na sun zo sun yawaita sun zo ba kuma sun yi sanyi min ha saboda ganin wannan wuri wa farras ibari hakuri na kuma ya gushi daga gare ni fadumu'i hawaye na sailun kwarara dai suke tai wasabri kuma hakuri ko kace sailun watan kamar kwararar ruwa ne su hawayen nawa wasabri kuma hakuri na jufa'u kamar kumfa ne wanda shikenan ya gushi ma'ana ba a gane shi sai ya bace fatararraka fadailina min ash-shawqi ila taybatil lahum dawla'u yace to lokacin da muka zo a nan din to ha yanzu ana shirin magana shiga garin Madina kenan ga Aquba yace to a lokacin fatararraka ba sai kaga ayari ma'ana abukan tafiya kenan da ake tafiya ta'iri ne suna masu gaggawa shine ma'ana suna masu tashi din wai ma'ana suna gaggawa shine ta'iri ne suna masu gaggawa mina shauki saboda tsananin shauki suna ta gaggawa ila daibatin zuwa garin Madina kuma a lokacin lahum dawda'u suna daga sauti a lokacin wato kowa na daga sauti da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa dai abin da yake yi Allahumma salli ala sayyidina wani yabo warki ga sunan kowa Allahu akbar Allah ya kara mana arzikin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine yake nufin a lokacin za ka ga duk waɗannan din kowa yana daga sauti yana tayin abin da yake yi game da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma salati gare shi ne fatararraka ba kana ta ganin ayari abukan tafiya kenan da'iri ne suna masu gaggawa mina shauki saboda tsananin shauki suna gaggawa ila dai batin zuwa garin Madinar manzo Allah sallama lahum dawda'u suna da daga sauti da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faka annazuwara ma masatil ba'sa wa minhum khalqan wa darra'u yace faka annazuwara kai ka ce masu ziyarar manzo Allah sallama ana wadanda aka zo aka hanya din nan za a tai wajen ziyara din to shine faka annazuwara kai ka ce masu ziyarar nan kamar ma masatil ba'sa'u alba'sa'u tsananin wahalar tafiya walad darra'u ko kuma cututtuka na wahalhalun tafiya kamar ma masat bata shafi khalqan jiki ba minhum daga gare su ba wai duk wahalar da an ga shata tafiya ka san dai an dauki dogon lokaci mai yawa kwanuka masu yawa ko a ce watanni ko tun da kaga kame a yi tun da tafiyar ba irin ta yanzu bace kaga sai an danyi watanni duk zuwa uku kila ma haka kaga kamin dai da tafiyar nan har zuwa kaiwa din a ƙara aikin hajji a yi ziyara a yi a koma Madina a yi ziyara a dawo a kaga ai dogon lokaci ne ko kaga an sha wahala to shine ka san wannan wahalar kuma gashi tafiya ne bisa ga dabbobi ka san dai kuma wani ga jiki ya yi rauni ko an tsufa to ko dai mutum matashi ne dai mai karfi ne kaga akai wannan fama ai sai an ji ai ko ga halin yanzu a zamanin yanzu sai ka shiga a ce ka je Makka ta mota ai kaga za ka ji ka dan ji jiki ko to ballai irin wannan to shine yace to duk halin da ake ciki na gajiya da wahalar tafiya da mi to a lokacin da fa an ka zo ana quba din nan za a tashi a shiga garin Madina to a lokacin kowa sai ya ji shi war tsake rannan hankali ba mutum bai jin komai ba gajiya ba komai jiki ne din wannan dai kawo din ma masatil ba asau da sai kawo kuma can walad darra'u to wancan walad darra'u din matsayin kamar a dafa tafsirin ne wato ya kawo a wurin wato shine kamar karin bayani ne amma kamar da yace ma masatil ba asau kaga shi kenan duk ya isa ko ta mance a rufe tafsiri ne karin bayani mana akan wannan shi ba sa wadin da ya fada ni to shine ma'anar faka anna zuwa da kai kace masu ziyaran nan kamar dai alba'sa wa tsananin wahalar tafiya walad darra ko kuma watan cututtuka na wahalar tafiya kamar ma masat khalqan bata shafi halittar su ba ma'ana bata shafi jikin su jiki ba minhum daga su wadannan matafadin da baka wanda kowa bai ji wahala ba kuma wata nusa yana zuwa da khuluqan eh kawai bata shafi dabi'ar su ba ma'ana yanayin dabi'ar halayen su kasan in mutum ya gaji to ai kaga za a ga alama ga jiki ne ko to duk ba a ganin wannan din saboda tsananin shauƙin su za a zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu nafsin min habtihalun wa su'ulun wa du'a'un wa ragfatun wa ibtigha'u yace kullu nafsin sai ga kowace rai daga cikin waɗannan masu ziyaran nan shine kullu nafsin minha kowane rai daga cikin masu ziyaran nan wata nusa kuma yana zuwa kullu nafsin laha ibtihal eh to shine kullu nafsin kowace rai to minha ibtihalun akwai kaskantar da kai daga gareta ko kuma kace laha ibtihalun tana da kaskantar da kai duk yazo nusa din ko laha ko minha din to shine kullu nafsin kowace rai minha ibtihalun akwai kaskantar da kai daga gareta wasu ulun da kuma fata da roƙo ma'ana abin da suke fata samu gurin manzo Allah sallama wa du'a'un da kuma addu'a da suke ta yin roƙon Allah kan al'amura wa ragabatun da tsananin kwadayi wamte gahu da neman samun rabu da duniya so da lahira baki daya to kowane rayuwa da aka zo akan wannan hanya zuwa akan zuwa Madina din ne to kowa cikin irin wannan hali yake nan da yace su ulun din wato shine fata wato tawassuli da manzo Allah sallama wanda yake shine mafi soyuwa cikin halittar Allah baki daya to kowa na cikin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah akan buƙatun da yake da su a wurin Allah subhanahu wataala sannan da yace wa du'a'un shi ma matsayin a dafa tafsirin ne da kuma shi ma yace wa ragabatun shi ma duddai a dafa tafsirin ne duka shi ma haka din wato duddai karin bayani duddai kusan kamar ma'ana guda ne ko to shine kullu nafsin kowace rai minha ibtiharun akwai kaskantar da kai gare ta wasu ulun da fata shine roƙo ta hanyar tawassuli da manzo Allah sallama wa du'a'un da kuma roƙo din ga Allah din wa ragabatun da kwadayin abinda suke son su samu wabte ga'u da neman samun watan arziki ko rabo na duniya da na lahira baki daya Allah kai mana bi jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa zafirun tazunnu minhu suduran salihatin ya'taduhun nazqa'u yace sannan bayan wannan kuma wasudurun wa zafirun wadanga kullu nafsin kowace rai din nan ne mai naha ibtihalun to shine sai kace wa zafiru har yanzu anan kuma kowace rai tana da zafirun ruri an sani irin abin gannan ka riga irin kugi da ruri mutun zai saboda me saboda wani irin hali da anka shiga lokacin wa duk kidimewa an kai baki daya saboda tsananan shauki da soyayya ga manzo Allah kowa ya kidimi ya jigice bai san me ya kai ba Allah bar Allah sarki to shine wa zafirun da ruri wanda wannan rurin tazunnu wa zafirun ko da ruri tazunnu wanda zaka yi zato kai mai abokin magana tazunnu zaka yi zaton suduran zaka yi zaton kira zamin ho saboda wannan rurin da suka yi din kamar sadihatin kamar irin kuka ne daga sauci na tsuntsaye ko ai ka san misali in an ka ce kamar irin yanzu misali irin damana ta yi an yi ruwa ko ina ai kaga zaka yi tajin kukan tsuntsaye kala kala daban-daban ko a daji a cikin daji hakan nan to shine kana min cewa waza fiul da wani irin ruri wanda ta zunnu min husuduran zaka yi zaton kira za daga wannan rurin da suke yi din sadihatin watan kamar wani irin daga sauti ne suka yi kamar tsuntsaye suna ta kuka wanda ya ataduhunna zuqa'u wanda zuqa'u daga sautin nan da kuka ya ataduhunna yana ƙara dawo musu mana har sai mai tuwa saboda tsananin shauƙin su da suke yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa buka'un yugurihi bil aini maddun wa nahibun yahussuhu isti'la'u yace bayan wannan kuma bukaun kuma kowace rai akwai kuka tana ta kuka wanda shi wannan kukan yugurihi maddun watan karuwa tana cuna shi bil aini ga idanuwa ma'ana shi kukan karuwa yake ta yi to wannan karuwa sai kuma yana ta cunar da wannan kukan ga idanu hawaye su kusuna ta kwarara kenan Allah bar to shine wato ya zama kenan kamar suna samun madadi wannan shi kuka yana samun madadi kenan daga ƙonuwar zuciya saboda ta haɗu da masoyinta shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine wabuka wanda kowace rai tana da kuka wanda yugurihi maddun karuwar kukan tana cunar da shi bil aini ga idanu sannan wani hibin kowace rai tana da sauti na kuka din shine wani hibin da daga murya da kuka wanda isti'la'u daga sautin da daga muryar din ya fassu shi yake ƙara motsar da shi wannan kuka din wato wannan sautin sautin kuka yana ƙara motsar da wannan kuka din kowa na tayi saboda tsananin shauki ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waju sumunka annama rahadataha min azimil mahabatir ruhada'u yace sannan kuma bayan wannan waju sumun kowace da gata da jiki wanda wannan jikin ka annama kai dai ka ci kamar ar-ruhada'u wato kamar wanda ka san yawan zufa rahadataha ya wanki wannan jikin ne min azimil mahabati saboda watan girman kurji ne wai ma'ana jikin kowa duk bayan wannan ga abin da ake kuka kowa ka gani sharabe yake jagab ya jike da ainihin tsananin watan zufa zufa yayi shari shari wanda ka san an mai wanka da shi wannan zufan din to shine ma'anar waju sumun za ka ga kowa da jikin shi sharab jike ka annama kai ka ci ar-ruha ba'u yawan zufa ne rahadat hayamma wannan jikin wanka min azimil mahabati saboda girman kurjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa yake kallo to shine abin da yasa wannan kuka din da wannan zufa din wa wujuhunka annama albasata min haya'in alwana hal hilba'u sannan bayan wannan kowace da za ka ganta wujuhun da fuskoki ka annama kai ka ci al hilba'u hawainiya albasat ha ita ce sututar da wannan fuskar alwana ha launin nukanta min haya'in saboda kunya ma'ana wai kowa saboda tsananin kunya da yake ji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin to kamar yadda ka san kowa hawaini ya ci ta sanya ma wannan fuskar tashi din watan a kalolin jikinta saboda hawaini ya tana da kunya ko to shine wajuhun ga fuskoki ka annama kai ka ce al hirba'u hawaini ya albasat ha ita ce ta sututar da wannan fuska alwana ha da launin nukanta min haya'in saboda kunya Allah akbar wadumu'un ka annama arsalataha min jufunin sahabatun wadafa'u yace bayan wannan kuma wadumu'un za ka ga kowace rai wadumu'un da hawaye ka annama kai ka ce kamar dai sahabatun girgiji ne wadafa'u mai yawan ruwa mai yawan zubar da ruwa arsalataha ta zubo waɗannan hawayen min jufunin daga makyabtayyan kowa wato shine daga idan nan kowa to za ka ga cewa da kasan kowa yana ta kuka to war kasan girgiji ne mai kwararar da ruwa yake kwararo wannan ruwan ga idan nan Allah bar to shine wadu mu'un kowace daga ta da hawaye ka annama kai ka ce sahabatun girgiji wadafa mai yawan zubar da ruwa kamar ita ce arsalata ta zubo da waɗannan ruwa din min jufunin daga waɗannan makyabtayi ma'ana waɗannan idan nan fa hada tanar rihala haisu yahudul wuzru anna wa yurfa'u alhawja'u yace to shikenan muka zo madina kenan Allahu akbar fa hada tanar rihala sai muka sauke kayan mu haisu yahudul wuzru anna inda ake sauki zunubai daga gare mu wurfa'u alhawja'u kuma a dauke dukkan tsananci gare mu wai ma'ana shine yake rufin to sai ga mun isa madina da kowa ya sauke kaya ne an kwanci sirdi na ababa hawa Allah akbar ga madinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka nuna mana wannan rana kuma ga mu a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ziyara kuma Allah ka yi mana wannan da maimaitawa ya ubangiji bijahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shine fa hada tsanar rihala sai muka sauki dukkanin kayan mu wato shine muka sauki sirdi kenan shine kayan din sirdi ko shine sirdi haisu inda yuhaddul wuzru anna ake sauki nauyin zunuban mu gare mu wato shine inda ake gafarta mana dukkanin zunuban mu in mun ka zo da su ko kamar yadda zuwa alqur'ani walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima to shine yace haythu yuhaddur wuzru anna inda ake sauki nauyin zunubai daga gare mu waturfa'ul hawja'u kuma dauki tsananci daga gare mu kuma wata nuskha yana zuwa waturfa'ul harja'u malmakin hawja'u sai yazo da harja'u da ra'un wato shine tsanani da kunci kenan wai inda ake dauki wato fa harja'u inda ake dauki kunci da tsanani daga gare mu to shi din ne wa qara'na assalamu akrama khaliqillahi min haythu yusma'ul iqra'u Allahu akbar to sai ya ci da muka zo wa qara'na assalamu sai mun ka karanta gaisuwa ga akrama khaliqillahi mafi girman halittar Allah shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai muka gaisuwa gare shi min haisu yusma'ul iqra'u inda ake jin watan karanta sallama din wai ma'ana shine mun gaida manzo Allah ga mu ga manzo Allah kuma da ma'aika ga ba inda aka jin gaisuwa ko kamar irin wannan guri duk inda kake in kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalatu wassalamu alayka ya rasulullahi to za a sarar da manzo Allah ka mashi wannan gaisuwa din ko ina kake fadin duniya da ballai ga ka gashi sallallahu alaihi wasallam to shine waqar annas salama sai muka karanta gaisuwa a karama khalqillahi ga mafi girman halittar Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min haythu ta inda yusma'ul iqra'u ake jin wannan karanta wannan gaisuwa din ma to ga mu ga manzo Allah muka gaisuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وزهلنا عند اللقاء وكم ازهل سبب من الحبيب لقاء يتي شيكينا سي gamu da muka shiga a wurin manzo Allah sallama wazahalna sai gamu mun dimoce mun gigice wato shine inda kowa yanayin da yake gaba da yanzu bai san halin da yake ba ya bace hankalin shi ya gushi daga gare shi duk wani abu da yake ciki ne ya mance da shi da komai ba ya mance da komai Allahu akbar saboda tsananin shauki shine wazahalna ko wazahilna shine wazahalna sai muka gigice muka dimoce indal liqa'in gun haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da makocin wa kam ai da yawa liqa'u haduwa da masoyi azhala yake dimotar da sai kace wa kam da yawa liqa'u haduwa min al habibi da masoyi to azhala da yawa yake dimotar da sabban masoyi wai da yawa abinda kake so to sai gashi kun kadu da kai da shi to zai saka gigice ka dimoce to shine wa kam azhala liqa'un haqiqa da yawa haduwa min alhabibi da masoyi azhala ya dimotar ya gigicar da sabban masoyi wa wajamna min almahabati hatta la kalamun minna wala ima'u yace sannan bayan wannan kuma wa wajamna sai gashi mun tage ma'ana an yi tsit kowa ya shiru an kasa magana la ilaha illallah kuma an shiga wani hali wato can wancan kuka da an kai tayi da akai ta wannan abubuwa mai yabo mai ni an shiga wani irin hali kamar a shiga kenan rauda la ilaha illallah bayan an shiga rauda manzo Allah sai kuma shikenan tsit tsananin ladabi kowa ya shiru ya dimoci ya ma rasa mami zai cewa to ga kaga manzo Allah da annabi zaka cewa ko kamar yadda cewa yake fara ko a askutu hajati am askutu a azkuru hajati am askutu sayyidi shin ya fada ko ya shi ya an gigice an dimoci to shine ma'anar wa wajamna sai mun ka tage mun kai shiru min almahabati saboda kurjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kurjinin wannan haji da muke ciki hatta hayyan zamo la kalamun minna babu wani zance daga gare mu wala ima ko nuni babu ba magana ba ishara ga mu da tsit kowa ya rasa me zai yi saboda ya riga ya tsundum yau ga kaga gidan masoyin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah Allah kai muna wannan arziki Allah ka nuna muna ga mu ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ziyara da maimaici ya ubangiji Allah kai muna wannan arziki shine wa jama'a muka tage shine muka yi shiru kenan min almahabati saboda kurjini hatta la kalamun minna har yanzu ba wani zance daga gare mu wala ima'u ba kuma ko ishara ba ta ba nuni warja'ana wajil qulubi iltifata tun ilayhi wal jismin sina'u Allahu akbar to da kuma yanzu an gama ziyara kenan to shine sai yace shikenan bayan an kammala duk abin da ake yi na ziyara ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk salati da abin da aka yi na da aka yi na farko ko na ayi sallan nafila da ake yi a masallaci ayi ziyara duk dai an gama to sai ya ce shikenan kuma yanzu mu dawo gida Allahu akbar shine warja'ana shikenan sai muka taso muka biyo hanyar dawowa la ilaha illallah kake wannan mutun ya dawo zai ga ka garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikakken masoyinka yau kuma sai a ce an gama abin da aka kuma dasuwa za a yi tasuwa za a yi gira za a ka san a lokacin dawo ce don ta zama dole ba da za a yi ne ko amma dai kan kaga kuma sai a je an shiga wani hali matukar dai soyayyen nan ta manzo Allah ta gaskince cikin zuciyar mutun haka mutun zai ji to shine waraja ana sai ga mun ka taso muka dawo muka kamo hanya zuwa gida amma wajil qulubil tifatatun zukata mu suna tawayewaye ilaihi zuwa ga manzo Allah sallama ma'ana mana tawayewaye zukata ga mu an taso an ju amma kuma zuciya na ta kallon manzo Allah tana waye sannan walil jismin sina'u kuma jiki shi kuma yana da watan juyawa shine ga juyawa ga jiki ma'ana jiki ya juyo ya tahu amma zuciya na tawayewaye manzo Allah take kallo kamar dai a dawo mato amma ba da za a dole a dawo gida to shine walil jismin sina'u jiki shi kuma yana da juyowa ma'ana dawowa kenan amma ga zuciya na waye shine warja ana muka dawo amma wajil qulubil sifatatun zukata mu suna tawayewaye ilaihi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walil jismin sina'u shi kuma ga jiki kuma ga juyowa shi kuma za a dawo da tubayar za a yi dole sai an dawo wa samahna bima nuhibbu wa qad yasmahu inda daruratil bukhala'u yace shikenan sai gashi wa samahna sai gashi mun yi baiwa bima nuhibbu da abun da muke so wai ma'ana shine manzo Allah shine babban abun da muke so duk cikin komai da komai namu amma sai gashi muna ji muna ganin zamu taso babaro shi dole babaro ma wasu shiya baya da zamu yi tunda ba can ne muke ba dole mu taso mu yi gida to shine wasa mahana sai ga mun yi baiwa mun yi kyauta dole bima nuhibbu da abun da muke so amma ba da zamu dama ko can yace wa qadi yamsa wa qadi yasmahu dama ana watan akan samu shine wa qadin ana cewa wannan qadin nan ne kamar ta litaqlili ce ta kalamtawa ce to ana samu shine wa qadi yasmahu hakika dama ana samun akan iya samun al-bukhala masruwa sai ka ce wa qadi hakika akan samu al-bukhala masruwa yasmahu ko kace mai ruwa jam'i ne na bahili ko jam'u bahilin ne to da yawa ana samun masu ruwa yasmahu sai ha ganshi yayi kyauta inda darurati amma akan dole da yawa zaka samu cikakken maroci amma wani lokacin dole ci darura zata kama dole ya bada wani abu yana ji yana gani to shine yake nufin wangan nin kan game da ga soyayya mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ci da samu na ji muna gani muka taso muka bar wannan kasar saboda dole mu taso mu dawo garin mu mun yi ziyara mun yi duk abin da aka yi shine waqad hakika akan samu al-bukhala masruwa yasmahu yayi baiwa da kyauta inda darurati amma nan gun darura saboda dole ya zama dole mu dawo gida to shi yasa dole muka taso Allah akbar to Allah kai mana arziki wannan ziyara wannan al'amari na ziyara nan to al'amari ne wanda dukkan cikakken musulmi masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gaske wallahi yana son yana da shauki yau ya ji shi gashi a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ziyara amma abun bakin ciki da takeici ka ji waɗansu mutane miyagu kai tsaye mutum yace maka ma bai ma halatta ka kudurci ka tashi ka tayi ziyarar manzo Allah ba wai sai ne ka tayi dole da ziniyar ziyarar masallacin manzo Allah wannan Ibn Taymiyyah shi kikiro da wannan shiri sa daga shigantaka kagota wai sai dai ka tayi da niyyar ziyarar masallaci ba da niyyar ziyarar annabi ba kaga kenan yanzu shi annabi shine zai samu albarkar masallacin kenan sai in ka tayi ka ziyarci masallacin sannan ya samu albarkar annabi ya samu albarka tashi ma ka dan ziyarci shi wal iazu billahi saboda haka malamai ahlus sunna na gaskiya in zaka tayi Madina ka tayi ne da ziyarar manza da niyyar ziyarar manza Allah sallama saboda haka wannan shine abinda dukkanin al-sunna wanda Ibn Taymiyyah shine wanda ya kago wanga abu malamai suna cewa duk duniya baki daya kaf dan Taymiyyah shine wanda ya kikiro da wannan fahimtar shi kadai ne duk wani wanda ya tayi akan ta to fatawa Ibn Taymiyyah ce yake bi to kafin ku san wa za a yi a cikin malaman duniya na musulunci duka su yadda da ziyarar manza Allah sallama sunna ce kuma kai kuma ka zo ka ci a'a ai ma bata halatta ba ko kasaro ma ba za ka yi ba wai saboda tafiyar sabon Allah shi zaka in dai ka tayi da wannan niyyar ta ziyarar manzo Allah wal iazu billahi anya ko kuma in an kace ba kaso manzo Allah kuma ka ce ƙarya ne kau haba to saboda haka ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai da niyyar ziyarar manzo Allah ake zuwa Madina ba da niyyar ziyarar masallaci ba in an ka zo duk abin da ake yi na nafila a cikin masallaci sai mutum yi amma dai a zuciyarka ka tahi ne da niyyar ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ake yi saboda haka a wannan kuma ya kawo wai hujja ta kuma wai hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida wai ba a dauki da sirdi a je ga wani masallaci sai zuwa masallaci guda uku da manzo Allah ya fada cewa baiti masallaci ne alfarma na Makka da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Madina da masallacin Baitul Miqdis su ne waɗanda in kai alƙawarin lalle sai na tayi nayi sallacin to dole sai ka tayi ka yi tawacin dole ka dauki ka niki gari ka tashi ka je ka wannan sallah in kai wannan alƙawari amma yana nufin duk masallacin duniya ma'ana babu wani masallaci wanda zaka yi in kai niyyar kace dole sai ka yi sallacin kai wannan nuzulin to ba inda dole sai ka cika sai wannan masallacin guda ko shi yake magana ma wai kawai shi ko sai ya juya magana akan ziyarar manzo Allah ya dauko hadisin ya juya shi juya shi san to kaga in haka nan ne mun ga hadisin in har zai aiki nan to ai kaga sai ai aiki da shi kenan don a bace ta hehe da akai kala kala ko da kenan bai halatta ka dauki niƙa gari ka tashi ka tai makaranta nan shi ma ai tahiya ce kenan bai ta bai halatta ka niki gari ka tashi ka tahi zuwa ziyarar iyayenka ko ziyarar ƴan uwanka ko wasu abubuwa dai ga sunan da kenan da bai halatta kenan ko in haka ne ko ka je wajen neman kuɗi da sauransu to ba haka shi hadisi yana magana ne akan masallatai in kai alƙawarin alwashin sai kai sallah a masallacin Makka to fa dole komai ka kai ka tabbatar da sai ka zo kai sallan nan in kai alƙawari zuwa ga dole sai kai sallah a masallacin Madina to dole sai kai wannan ne ko a masallacin Baitul Miqdis shi ake magana masallatai ake magana amma sai jingina abin da ziyara wai dan yana son ya hana ziyara ne wanda kuma duk duniya shi kadai ya amfana da wannan hadisin akan wannan magana cewa wai hana ziyarar manzo Allah sallama saboda haka ziyarar manzo Allah sallama sunna ce ga dukkan musulmi mutanen kiki musulmi ahlus sunna na gaskiya don haka muna fatan Allah ya kara mana son manzo Allah sallama Allah ya tabbatar da mu a cikin soyayyar manzo Allah sallama Allah ya muna arzikin ziyarar manzo Allah sallama ziyara da maimaici da adadi mai yawa bi jahi rasulullahi sallama Allah ya tabbatar da mu a cikin wannan soyayya ta manzo Allah sallama ya ba mu dukkanin alkhairan da yake ba mu soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين